Bravo Master.
Zuciya har arai kar kai nufin sharri na sunce so anya gashi yayi min tasiri ban santa ya hakan ta kasance ba balle na bada labari ka kaddara ayo bai warkace ni ka ban sare zama ka duwa abinda kake so bauta wa soyayya Kake son bauta wa soyayya.